الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 7 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 6 ga watan 10 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa wato menene hukuncin walima ta suna walima ta suna hukuncin ta halakci ba sunna bace domin babu inda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ƴaƴan da aka haifa masa gaba daya cewa ga wani da da aka haifa masa manzon Allah yayi walima ta suna babu don haka magabatan kwarai an samu wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan walima ta suna halakci kamar yanda Ibn Qudama Al-Maqdisi a cikin littafinsa Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad anan yayi bayani game da matsayin walima ta suna ya hakaito maganganun magabata cewa halakci ba sunna bace don haka ba laifi bane a ran 7 mutum ya shirya abinci ya gayyaci abokai da ƴan uwa da makwabta wato domin ita wannan walima ba laifi bane tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa walima ta suna makruhi ce shi al-Imam Malik bai yarda ba iya abinda al-Imam Malik ya faɗa cai shi naman suna matsayin shi ɗe da naman layya a gidan da aka yi aihuwa a dafa a ci ƴan uwa da makwabta da abokan arziki a ba su a matsayin kyauta talakawa da miskinai a ba su a matsayin sadaka amma a dafa naman suna a shirya abinci a gayyaci jama'a su zo su ci al-Imam Malik ya ce bai yadda ba amma tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan yin hakan wato halak ne kenan wanda yayi ya aikata halak wanda kuma bai yi ba to wannan shi ma kuma baya da wani abin zargi a kan shi tare da cewa abinda ya kamata mu gane akwai bambanci tsakanin walimar suna da fatiyar suna ita fatiyar suna matsayinta bid'a ce, haramun ne domin kani ne a cikin addini, ba ta da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma in kana so ka gane haka, ba ma da tattafai na hadisi ba, ka koma da tattafai na fiqhu, tun daga littafi wanda ake kiran shi al-Izziya, littafi ne na fiqhul malikiya, ka dauka tun daga nan har ka kai mudawwana, babu inda zaka samu ba a cikin nassi ba ko a cikin sharhi cewa a ran bakwai a tara malamai da sunan fatiyar suna babu, ba ma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda malamai suka tabbatar cewa ita fatiyar suna bid'a ce wadda ta samu gun zama a cikin irin wannan kasashe namu na Hausa da sauransu, wanda kuma asali an yayi wannan al'amari daga gun ƴan musha. ƴan mushan sune a ran bakwai fasto yakan zo a dauko da jama'ar sa su yi masa addu'a. To shine aka samu wasu suka yayi wannan saboda wata maslaha ta kansu, ko mu ce wani entire nasu, wani amfani nasu, sai suka mai da wannan addini. A ran bakwai kawai sai an zo an taru, ka kawo goren suna da kudin fatiyar suna su yi fatiyar suna sannan su wasu. To dan haka wannan kwata-kwata baya da asali a cikin addini, dan haka suke famar kare wannan bid'a, ita kuma ba ta karuwa, babu wani dalili da zai kare, babu wani dalili wanda za ta iya jinginuwa da shi ta tabbata. Sukan ɗauko hadisin Muawiya ibn Qurra al-Muzani, Allah ya ƙara masa yadda, hadisin yana cikin, ko kuma mu ce Allah ya ji kansa, domin ba sahabi bane ba tabi'i ne shi Muawiya ibn Qurra al-Muzani. Lokacin da aka haifa masa ɗa mai sunan Iyas, hadisin yana cikin Al-Adabul Mufrad na al-Imam al-Bukhari, ya gayyaci wasu jama'a, wanda a cikin jama'ar akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shirya abinci, ya gayyaci jama'a suka ci abinci, bayan gama cin abinci suka yi addu'a, shi ma ya daga hannu shi mahaifin dan, suka yi addu'a aka watsi. To wannan hadisi da shi ne suke kafa hujja akan halitta abinda Allah ya haramta shi ne kari a cikin addini, suka sunnanta ma jama'a fatiyar suna. Kuma alhali a cikin hadisin babu dalilin da ya nuna cewa wannan walima da Muawiya yayi da addu'ar da suka yi cewa a ran bakwai, bali ma dalili ya tabbatar cewa a ran uku ne fatiyar da, wato walimar da ake kiranta kauri, wanda a nan a Hausa ma akwai ta cikin Hausawa, wanda a ran ukun aihuwa akan yi kauri, shine da har akan dan yi wani yanka a shirya wani menene, amma har yau su mata dai ba su bar ba wannan walima ta ran ukun aihuwa. An gane ko? Wanda ƴan uwan mu zabar mawa suke yi a gobe suna, shine ake kira tankahari, ko tankahari ana gobe suna ne ake yin shi, ko a ran uku ne suke yi? Tambaya ce miki, ana gobe suna. To su a lokacin nan suka mai da wannan. An gane ko? Ba a ran bakwai bane ba, shi Muawiya ibn Qurra ya gayyaci waɗannan jama'a ya shirya abinci, a ran uku ne. Kuma tare da cewa hadisi ne ingantacce, sai dai mu san da cewa hadisi ne al-maqtu. Idan aka ce al-maqtu, hadisin da ya taka burki akan tabi'i, faɗa ko aiki na tabi'i, shine ake kira al-hadisul maqtu. Shi kuma al-hadisul maqtu ko ya inganta ba hujja bane a cikin addini. Hujja a cikin addini shine al-hadisul marfu, faɗa ko aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta da al-hadisul mawquf, hadisin da ya taka burki akan sahabi, faɗa ta sahabi ko aikin sa ba hujja bane a cikin addini, ko ya tabbata ba hujja bane a cikin addini. To balantana shi wannan hadisin hadisi ne al-maqtu, domin aiki ne na Muawiya ibn Qurra, hadisin ya inganta amma ba hujja bane a cikin addini. don haka babu dalili a ƙarƙashin wannan hadisi game da halitta wato fatiyar suna a ran bakwai. Wasu kuma sukan kwashe wannan bid'a daga ƙofar gida sai su kai ta ɗakin Allah su kimsa, cewa a ran bakwai bayan gama sallar asuba sai mutum ya raƙu ya ce ma liman ga ɗan goron shiga menene an haifa masa ɗa a yi addu'a, yaya za ka ɗauke ƙazamta daga ƙofar gidanka kuma ka kawo ta ɗakin Allah ka kimsa, wanda ɗakin Allah shi ya fi cancanta game da tsaftacewa game da duk wani datti a farko. Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana faɗa tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin a gina masallaci a tsaftace shi a kamsasa shi. Wahin su fake da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifa masa ɗa Ibrahim, manzon Allah an gama sallar asuba sai yake faɗa ga jama'a ya ce jiya an haifa min ɗa kuma na sanya masa suna Ibrahim. Wannan fa a washegarin aihuwa ne, ba a ran bakwai kin aihuwa ba ne, cikin dare aka haifa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗa. Manzon Allah ya sanya masa suna Ibrahim. Farkon haɗuwarsa da sahabbai bayan haifa masa wannan ɗa shi ne sallar asuba. Ana gama sallar asuba manzon Allah sai yake ba su albishir ɗin cewa daren jiya an haifa min ɗa kuma na sanya masa suna Ibrahim. Don haka ba magana siran bakwai a masallaci za ka raƙo ka ce ma liman ya sanar da jama'a an haifa maka ɗa a sanya shi cikin addu'a. A duk lokacin da ka haɗu da jama'a ka faɗa musu na samu ƙaruwa, su maka addu'ar cewa Allah ya sanya masa albarka. To don haka wannan hadisi babu dalilin cewa a ran bakwai cewa a mai da wannan fatiyar suna a masallaci kwata-kwata, shi ma ba ya da asali. Musuluncin nan abinda muke so mu sani abu ne wanda Allah ya gina shi akan sauki. Idan ka koma kowane littafi na addini, ka koma littattafan hadisi da littattafai na fiqhu, iya abin da yake suna a ran bakwai da sassafe a aske kan jinjiri. Idan aka aske kan jinjiri sawa'an namiji ne ko mace ce ce, gabatai sunna ne a aske ka. Idan aka aske kan wannan gashi sai a dora shi akan sikeli na makira, nauyin da ya bada na gram kin azurfa shi ne za a yi sadaka da kudin ga mabukata. Wanda wani dan uwa makiri wanda yake auna mana gashin ya tabbatar mana cewa gashin jinjiri matukar yayi yawa baya wuce gram 5, in ma yayi yawa baya wuce gram 5, daga gram 3 zuwa 4 in yayi yawa 5. Shi kuma gram kin azurfa kwata-kwata kudin shi baya wuce dala 60 a yanzu. In ka dauka yayi gram 5 ma 300 ce za ka yi sadaka da ita ga mabukata. Wannan sunna ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci ƴarsa Fatima cewa ta auna gashin Hassan da Husaini ta yi sadaka da gwargwadon abin da ya bada na gram kin wato azurfa. Kamar yadda Ibnu al-Qayyim Allah ya ji kansa ya kuro waɗannan hadisai da dama a cikin littafinsa mai suna Tuhfatul Mawdud fi Ahkamil Mawdud, hadisi ne tabbatacce. To wannan shine abu na biyu kenan, bayan an aske kan jinjiri sai a auna wannan gashi iya nauyin da ya bada sai a yi sadaka da kudaden kenan ga waɗanda suke mabukata, kenan gram kin azurfa ba na zinare ba. Sannan sai a yanka ragon suna. Shi ko ragon suna akan yanka shi ne a lokacin wallaha. Idan aka ce wallaha bayan hudowar rana wato da minti gwargwadon minti 15, in rana tana hudowa karfe 6 to zuwa 6 da kwata shi ne lokacin da za a yanka ragon suna. In a karfe 7 take hudowa kenan zuwa 7 da kwata abin da ya gaba daga nan ne farkon lokacin kenan yanka ragon suna. In ɗa namiji ne a yanka masa rago 2 inda hali. In iya mace ce ce iya abin da yake sunna komin arzikin ka rago 1 tak za ka yanka. Sai dai in kamar misali a ƙara yankawa domin a haɗa ma jama'a kenan, in har jama'a da yawa ne a yi musu walima to wannan ba laifi ba ne. Amma in a matsayin ragon suna ne namiji 2 ake yanka masa inda hali, in ba hali a yanka 1 amma in iya mace ce ce dai ta kake yanka mata. Sannan abu shi kuma wannan ragon suna abinda muke so mu gane, kamar yanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya faɗa matsayin shi dai da naman layya, kenan a dadda tsanaman a raba ma makwabta da ƴan uwa da abokan arziki da talakawa da miskinai. In an ba su a ɗanye ba laifi ba ne ba, in kuma an dafa an hada da abinci an ba su, to wannan kuma an isar musu da wahalar kenan girka wannan dafa wannan nama an kyautata. In ba a rigai ba aka ambata sunan yaron, to a ran bakwai dole ne a bayyana ma jama'a cewa dan nan da aka haifa sunan shi wani. An gane ku? In ba a rigai ba aka bayyana, amma in an rigai an bayyana tun can lokacin da aka haifi da, to shi kenan. Kenan ba sai an sake maimaitawa, sai dai wanda bai ji ba sai a bashi labarin cewa dan nan da aka haifa sunan shi wani. Saboda shi in ka rigai ka zaɓi sunan ɗa, to tun a ran da aka haifa maka ɗa, duk wanda ka haɗu da shi ka bashi labarin an haifa maka ɗa, sai ka faɗa masa sunan na sanya masa suna wani. Kamar yanda muka karanta hadisi ɗazu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba sahabbai labari, cai daren jiya an haifa min ɗa kuma na sanya masa suna Ibrahim. Wannan dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin bayyanar da sunan ɗan da aka haifa a ran da aka haife shi ba sai ran bakwai ba. In baka rigai ka zaɓa, shi ne shari'a ta baka dama har izuwa ran bakwai, kenan ka tsaya ka yi tunani ka ga wani suna ya dace ka sanya ma ɗanka. Wanda dalilai sun wuce a lissafa ga annabi wannan Yahaya, kafin a haife shi Allah ya bayyana sunan shi, ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulami nismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Kafin a haifi dan Allah ya ambata cewa zamu baka, muna baka albishir game da samun wani da, Ubangiji ta'ala ya ce sunan dan Yahya. Kaga wannan nasi ne na Al-Qur'ani wanda yake tabbatar da halaccin kafin ma kai aure ka aihu, kana iya cewa duk ran da nayi aure in ɗa namiji Allah ya bani to sunan shi wani, in iya mace ce ce sunan ta wanci, kafin ma kai auren ka aihu. To dan haka a takaice wannan shi kadai ne abin da yake suna, amma maganar a tara malamai a ran bakwai da sunan fatiyar suna, wannan kwata-kwata baya da asali a cikin addini. Haka cikon fa'ida sunan kwana uku shi ma bayya da asali, na cewa ran uku malam ya zo da sassafe a maika masa ɗa addu'ar hannun dama daban ta hagun hannun hagun daban, addu'ar idan dama daban ta idan hagun daban, ta baki daban, ta hanci daban, ta tsakiyar kai daban, kafar dama addu'ar ta daban, kafar hagun addu'ar ta daban, ciki addu'ar shi daban, gaban yaron addu'ar shi daban. Wannan kwata-kwata baya da asali a cikin addini. Wannan sunan kwana uku bai da asali, ya zo ya sunan kwana uku a bashi zubin gora da dala 40, kuma ran bakwai ya zo ya tsaye wai shi zai yanka ragon suna, in ya yanka kuma a aika mishi karfata gida, to ya za a iya ce babu kyau? Don haka kasancewar wannan duka abubuwa ne an zo da su amma ba su da asali a cikin addini. Kenan abinda muke so mu sani kenan, kar a kwatsa abubuwa ne biyu, walima daban kuma taron fatiyar suna daban. Don haka in an gayyace ka fatiyar suna bai ya halatta, ka je haramu ne. Musulmi baya zamantowa dan cikon banci akan saba ma Allah ko saba ma manzansa, amma walimar suna in an gayyace ka halak ne, in kana da damar zuwa ka je, in ba ka da damar zuwa kuma kar ka je. An gane ko? Amma sai ka dan bashi uzuri domin kada ya samu damuwa, amma walima ta angwanci karba wannan gayyata ita wajibi ne. Duk wanda bai karba walima ta gayyatar walima ta angwanci, to ya saba ma Allah ya saba ma manzansa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul fada'il, mun gama baban da ke bayani game da fadla ta yin azumi da wani azumi a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam yani ayyam al'ashr. Manzo Allah yace babu wasu kwanuka wanda aiki nagari a cikin su yafi soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sama da waɗannan kwanuka. Yana nufin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sahabbai suka ce ya manzon Allah, walal jihadu fi sabilillah, koda jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja? Qala walal jihadu fi sabilillah, manzon Allah yace wallahi ko yaki domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Manzo Allah sai toga ciya yace illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay. Manzo Allah yace sai dai mutumin ne ya fita fagen daga da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba, shi kadai ne zai yi daidai da mutumin da ya aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Don haka wannan lafazi ne wanda yake gamamme, wanda ya kunshi dukkan wani aiki mai sunan ibada, cewa sunna ce mustahabba mutum ya matsa lamba ya yawaita a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Tare da cewa akwai hadisi na Hunayda ibn Khalid daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumu tis'a min Zulhijja wa yawma ashura wa thalathata ayyam min kulli shahr wa yawma al-ithnayn wal khamis aw kama qalat. Wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumce kwanuka tara, wato na farkon Zulhijja da ranar Ashura da kuma kwanuka uku a kowane wata, tace kuma da Litinin da Alhamis gaba ɗaya manzon Allah yana azumce su. Hadisi ne ingantacce kamar yadda yana cikin wato Sunan Abi Dawud da Musnad na al-Imam Ahmad, haka a cikin Sunan Nasa'i. Hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihu Sunan Abi Dawud. Wannan hadisi yana tabbatar da mustahabbancin azumce kwanuka tara, wato na farkon Zulhijja, wanda kar mu manta bayani mai dan tsawo akan wannan mas'ala ya gabata, wanda akwai hadisin Aisha wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya azumi a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Malamai suka ce wannan iya sanin ta ne, kuma me yiwuwa akwai uzurin da ya hana shi yin azumin? Ita Aisha bata gani ba, kenan ita in bata gani ba to wata ta gani? Kuma ka'ida ta malamai shine al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi, mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan mai kurewa. Wanda ya ce ana kaza, to shi ake gabatar da fadarsa akan wanda ya ce ba a yi. Bayani ne mai tsawo ya gabata akan wannan matsala. Don haka dai kenan azumce waɗannan kwanuka tara na farkon Zulhijja ya shiga ƙarƙashin wannan hadisi da malam ya zo da shi, domin azumi yana daga cikin ayyuka na gari. Don haka irin waɗannan kwanuka karmu manta bayani ya gabata akan rayar da su da salloli na nafila bayan an kiyaye salloli na farilla. Sannan kuma a azumce waɗannan kwanuka tara inda hali, in ba hali mutum ya yi iya iyawarsa, in ma mutum bai samu ba yi, to kada ya bari ranar tara ga wata ta wuce shi, ita ce rana Arafa, domin sakamakon duk wanda ya azumci rana Arafa kamar yadda bayani zai zo a darasi na yau, Allah zai kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce kuma da wadda za ta zo a gaba. Haka kuma yana daga cikin ayyuka na gari yawaita sadaka da ziyarar ƴan uwa da sadar da zumunta da yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Zamu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu fadli sawmi yawmi arafata wa ashura wa tasu'a. An abi qatada radiyallahu anhu annahu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بكيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم ما لم الله يجكنسا نابدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta yin azumin ranar Arafa da kuma ranar Ashura da Tasu'a. Ranar Arafa ita ce rana ta 9 ga watan Zulhijja, kenan 9 ga watan Zulhijja. Zulhijja shine wata na ƙarshe daga cikin watannin musulunci, kenan wata na 12, ko kuma a Hausance ka ce kawai watan layya. Watan layya shine watan Zulhijja, domin ita layya ranar 10 ga watan Zulhijja ce, ita kuma Arafa 9 ga watan Zulhijja, wanda ranar Arafa ita ce fiyayyen yini a cikin dukkan yini na duniya gaba daya. Babu wani yini fiyayye a gun Allah subhanahu wa ta'ala, wato sama da ranar Arafa. To don haka aka sunnanta mana yin azumin wannan yini, amma ga wanda baya cikin aikin hajji. Shi wanda yake cikin aikin hajji, to ba a sunnanta masa ba yin azumin ranar Arafa. Kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce, wasu daga cikin sahabbai sun samu saɓani cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi a ranar Arafa ko kuma baya yi. Aka yi dace da ranar Arafa ce Ummul Fadl, uwar Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ta ce bari na raba muku birrama. Ta aika wani abin sha a cikin gidauniya, aka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan raƙuminsa yana tsaye a Arafa. Bayan la'asar aka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba ya kafa kai ya sha, wanda wannan yana tabbatar da wato shi wanda yake cikin aikin hajji ba a sunnanta masa ba yin azumi a ranar Arafa. Dan haka kenan sunna ne ga duk wanda baya cikin aikin hajji yin azumi a ranar Arafa. Shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Qatada, an gane ku? Ita ku ranar Ashura da Tasu'a kenan rana ta 10 ga watan Al-Muharram ita ce ranar Ashura, ranar 9 ga watan Al-Muharram ita ce ranar Tasu'a. Al-Muharram shine wata na farko daga cikin watannin musulunci, kenan watan da ya gabata, domin yanzu muna cikin watan Safar. Kenan ranar 9 ga watan Al-Muharram ita ce ranar Tasu'a, 10 ga watan Al-Muharram ita ce ranar Ashura. Shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, ke fada an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi Arafa, ai an fadli sawmi yawmi Arafa. An tambaye shi dangane da fadula ta azumin ranar Arafa, ma'ana irin sakamakon da bawa yake samu a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga wanda ya azumci ranar Arafa. Shine iya tambayar da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala, sai manzon Allah ya bada amsar cewa yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiya, azumin ranar Arafa na kankare ma bawa wato zunubin shekara wadda ta wuce da kuma wadda za ta zo a gaba. Shekaru biyu kenan, shekara wadda ta wuce da shekarar da za ta zo a gaba. azumin ranar Arafa yakan kankare ma bawa waɗannan zunubai. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuni izuwa fadula ta yin azumin ranar Arafa, sakamakon duk wanda yayi wannan azumi Allah zai kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba. Sai dai kar mu manta bayani ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba. Ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suke zawwa a kan cewa duk wanda yayi kaza Allah zai kankare masa zunubi kaza, wannan ya taƙaita ne a kan ƙanƙanin zunubai, saboda su manya-manyan zunubai iya abin da yake kankare su shine kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan shine abin da yake kankare ma bawa duk wani laifi tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma su irin waɗannan hadisai ƙanƙanin zunubai su ne, ma'ana waɗannan hadisai suke kankarewa, ma'ana cewa wanda ya azumi ranar Arafa za a kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba, kenan waɗannan ƙanƙanin zunubai. Amma manyan zunubai dole sai an kyautata da tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Ubangiji mai girma da ɗaukaka yake faɗa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Manzo Allah yake cewa salloli biyar wanda Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare, da sallar Juma'a zuwa Juma'a ta gaba, da azumi na Ramadan zuwa na baki, manzo Allah yake sukan kankare ma bawa duk abin da yake tsakanin su na zunubai da ya aikata. Manzo Allah sai yake izaytuni batil kaba'ir, amma sharadi idan an nisanci manya-manyan zunubai. Dan haka kasancewar wato ƙanƙanin zunubai su ma suna da illa, domin kasancewar abubuwa ne waɗanda za su iya hallakar da bawa a ranar kiyama. Don haka kuma wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bawa mumini ya same shi a wanke ba tare da wani datti na zunubi ba. Domin in ka sallaci sallah, kafin ka sallaci sallah ta gaba, duk abin da yake tsakanin Allah ya kankare maka na duk wasu ƙanƙanin zunubai da ka aikata. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, in aka ce ƙaramin zunubi, zunubin da Allah bai yi ba wani kashedi da barazana ta azaba akan mai laifin a nan duniya ko a makoma lahira, zunubin da babu wani haddi da Allah ya shar'anta a kansa, kuma babu la'anta ta Allah ko ta manzansa akan cewa wanda ya aikata kaza, babu fushi na Allah ko na manzansa akan cewa wanda ya aikata kaza, kuma ba maganar cewa Allah ya ce ba shi ba wanda ya kaza, ko manzan Allah ya ce ba ni ba wanda ya kaza. To irin waɗannan su ne ake kiransu ƙanƙanin zunubai. Amma duk zunubin da Allah ya shar'anta haddi cewa wanda ya kaza kaza za a yi masa, kamar yadda ya shar'anta cewa mazinaci in aka tabbatar da yayi zina in ba mai aure ba ne, to a yi masa bulala ɗari, ita ma mazinaciyar a yi mata bulala ɗari, sannan a kore shi daga mahaifarsa can wani gari sai ya shekara sannan ya dawo. Kaga wannan ukuba ce Allah ya shar'anta a kan mazinaci, ya nuna cewa laifi ne babba. Makaryaci wanda ya ma wani ƙazafi Allah ya shar'anta cewa a yi masa bulala 80, wannan shi ma ya nuna laifi ne babba. Barawo Allah ya shar'anta a yanke masa hannu, kaga wannan laifi ne babba. To haka duk laifin da Allah zai tsinuwa akan wanda yayi kaza, ko manzansa yayi la'anta, ko kuma a ce duk wanda yayi kaza Allah yayi fushi da shi, ko kuma manzan Allah yayi fushi da shi, ko manzan Allah ya ce ba ni ba mai aikata kaza, ko Allah ya ce ba ni ba mai kaza, to wannan ka'ida ce wadda take nuna waɗannan ayyuka manya-manyan laifuka ne. To dan haka shine anan yace yukaffiru sanatal madiyata wal baqiya, manzo Allah yace azumin ranar Arafa na kankare ma bawa zunubai na shekara wadda ta wuce da kuma shekara wadda za ta zo a gaba. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soma yawma ashura, manzon Allah ya azumci ranar ashura, wa amara bi siyamihi, kuma manzon Allah ya yi umarni game da azumtar wato wannan yini. Hadisi ne muttafaqun alai, wanda shi azumin ranar ashura kafin Allah ya farlanta mana azumi na Ramadan matsayin sa farilla ne a farkon musulunci. Azumin ranar ashura hukuncin shi farilla ne, dole ne a yi shi kafin Allah ya farlanta azumi na Ramadan, kamar yadda yake cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda. Hadisin yana cikin sahihain, hadisi ne muttafaqun alai. Aisha Allah ya yadda ita take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yawmi ashura, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi umarni game da azumtar ranar ashura. In lafazin amara wa ma yatasarrafu anhu, ko kuma wa ma yatafarra'u anhu, idan yazo to siga ce daga cikin siyagul wujuh, kamar yadda yake cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Kaga cewa inna allaha ya'muru, lafazin ya'muru wannan siga ce daga cikin siyagul wujuh. Haka yace inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha, haka kuma yake cewa qul amara rabbi bil qist, haka yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha. Anan da yace da take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yawmi ashura, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni game da azumtar ranar ashura. Wannan gaba tana tabbatar da farlancin azumin ranar ashura a farkon musulunci. Take cewa falamma furida ramadan kana man sha'a sama wa man sha'a afdar, lokacin da aka farlanta azumi na ramadan manzon Allah sai ya daina umarnin jama'a game da yin azumin ranar ashura. Manzon Allah ya bar kofa buɗe, wanda ya so ya yi, wanda ya ga dama kuma ya aje. To dan haka wannan hadisi yana nuna a farkon musulunci azumin ranar ashura farilla ne, kuma har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa tura wasu daga cikin sahabbansa a ranar ashura su sanar da jama'a cewa duk wanda ya wayi gari yana azumi ya ci gaba da azuminsa, wanda kuma ya wayi gari bai dau azumi ba manzon Allah ya ce daga wannan lokaci ya dau azumin ya ci gaba da shi. Kamar yadda yake cikin hadisin Muhammad ibn Saifi al-Ansari Allah ya kara masa yadda, hadisin yana cikin sunanin Nasa'i da sunan Ibn Maja da musnad na al-Imam Ahmad da sahih Ibn Khuzaima. Hadisi ne ingantacce, yake fada yake cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yawmi ashura, a ranar ashura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito gunmu. Fa qala, sai manzon Allah yake cewa da mu asumtum yawmakum hadha, manzon Allah yake cewa kun dau azumi a wannan yinin naku. Qala ba'dhum na'am, wasu daga cikin jama'a suka ce gware ya manzon Allah ai mun wayi gari da azumi yau. Wa qala ba'dhum la, wasu suka ce a'a mu ba mu tashi da azumi ba. Wadanda basu tashi da azumi ba manzon Allah sai yace da su fa atimmu baqiyata yawmikum hadha, manzon Allah ya ce to ku cika abin da ya yi saura na wannan yini naku. Daga wannan lokaci manzon Allah ya ce ku yi niyya ku ci. Cikon fa'ida, wannan yana tabbatar da cewa yau ana 29 ga watan Sha'ban, sai aka wayi gari gobe 30 ga watan Sha'ban, baka da labarin tsayawar wata anan, sai da hantsi aka baka labarin ai jiya wata ya tsaya. To daga wannan lokaci zaka yi niyyar azumi ka ci gaba. An gane ko? Ba rukon baki bane, daga wannan lokaci zaka yi niyyar azumin ka wuce da shi. wani yakan iya cewa to na farilla ne, to wannan dalili shi ma yana tabbatar da azumin Ashura a farko farilla ne. Manzo Allah ya ce duk wanda bai tashi da azumi ba to ya rike bakin, ma'ana ya cike sauran yinin shi kenan, ya ci gaba da azumi. Shine ya ce fa atimmu baqiyata yawmikum hadha, manzo Allah ya ce ku cika sauran yinin naku abin da ya rage. Sannan manzo Allah sai ya umarni cewa ku je ma ku sanar da jama'a, ku bi tituna na Madina, duk wanda ya wayi gari yana azumi yayi azumin sa, wanda ya wayi gari baya azumi. Manzo Allah ya ce daga wannan lokaci yayi niyyar azumin ya wuce, kamar yanda yake cikin hadisin Salama ibn al-Aqwa, Allah ya kara masa yadda, shi ma hadisi ne muttafaqun alai, yake cewa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama rajulan min aslam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci wani mutum daga cikin kabila ta Banu Aslam, ana azim fil nas, manzo Allah yace ka sanar da jama'a, anna man akala falyasum baqiyata yawmihi, duk wanda ya ci wani abu a wannan yini manzo Allah yace to ya cika azumin shi, anna man akala kenan wanda aka wayi gari ranar Ashura ba tare da ya dau azumi ba, manzo Allah yace falyasum baqiyata yawmihi, yayi azumin sauran yini. Kaga wannan nasiri wanda yake nuna in baka da labarin tsayawar wata sai daga baya ka samu labari, in ma a karfe 12 ne, in ma bayan da asar ne ka samu labari, to daga wannan lokaci zaka kudurta niyyar azumi a zuciyarka sai ka ci gaba da azumi, kuma babu wata ramuwa akan ka, kuma ba wani kame baki bane, azumi ne cikakke. Shine sai yace wa man lam yakun akala, duk wanda kuma bai ci ba dam ya tashi da azumi, fal yasu, manzo Allah yace yayi azumi, fa innal yawma ashura, manzo Allah yace domin wannan rana ta mu ranar Ashura ce. To dan haka wannan yana nuna wato karfafa farlancin shi a farkon musulunci, shi da manzo Allah yake turawa a shi a sanar da jama'a, duk wanda ya wayi gari yana azumin yayi azumin sa, wanda ya wayi gari bai dauka ba daga wannan lokaci manzo Allah yace ya dauka ya cike azumi. Sannan bayan zuwa wani lokaci, lokacin da Allah ya farlanta mana azumi na Ramadan, sai aka shafe hukuncin wajibcin azumin ranar Ashura, ba kwata-kwata azumin bane aka shafe, kamar yanda Rafida in Shi'a su sun tafi akan cewa ai babu wani dalili wanda ya nuna azumin ranar Ashura. Dan haka iya abinda aka shafi wajibcin shi ne aka shafi, amma yana nan a matsayin sunna mustahabba, kamar yanda hadisin da ya gabata, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa falamma nazala Ramadan, lokacin da azumi na Ramadan ya sauka, ma'ana Allah ya saukar mana da farlancin sa, kana man sha'a sama wa man sha'a afdar, duk wanda ya so yayi azumin, wanda ya so kuma ya ki. Da haka malamai sun yi ijma'i akan cewa azumin ranar Ashura sunna ce mustahabba, kamar yanda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya ciro ijma'i na malamai daga Ibn Abdul Bar, wato a cikin littafin sa shi Al-Hafiz kenan Fathul Bari. Da haka shine sai malamin ya zo da wannan hadisi wanda yake tabbatar mana cewa sunna ce mustahabba yin azumin ranar Ashura har izuwa kiyama, kuma ga iya sakamakon da Allah ya tana dama duk wanda ya azumci wannan yini. Hadisin Abu Qatada Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su'ila an siyami yawmi Ashura, an masa tambaya dangane da azumin ranar Ashura, fa qala, sai manzon Allah yake cewa yukaffiru sanata al-madiya, azumin ranar Ashura na kankare ma bawa zinabai na shekara wadda ta gabata. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Menene bambancin azumin ranar Ashura da azumin ranar Arafa? Bambanci shi azumin ranar Arafa kafara ne ta shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba, amma shi azumin ranar Ashura kenan kafara ne na shekara daya, shekara wadda ta wuce. Dan haka kenan azumin ranar Ashura yafi fadla akan azumin, wato azumin ranar Arafa yafi fadla akan azumin ranar Ashura. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la in baqitu ila qabili, manzon Allah yace in har Allah ya kai ni badi. An gane ko? In aka ce bada a Hausa kenan shekara ta gaba. La in baqitu ila qabili, in har Allah ya kai ni badi, manzon Allah yace la asumanna tasi'a, lalle ne manzon Allah yace zan azumci tara in hada da goma. Saboda wace manufa? Dan ya saba ma Yahudawa da ɗan musha. An gane ko? Kamar yanda yake cikin riwaya ta al-Imam Muslim, cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake faɗa, yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci ranar Ashura, kuma yayi umarnin cewa jama'a su dau azumin, qalu, sai jama'a suka faɗa masa, suka ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan-nasara, suka ce masa ranar Ashura rana ce wanda Yahudawa da ƴan mushan su ma suna girmama ta. An gane ko? Su ma girmama ranar Ashura suke. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da sahabbansa, fa in kana al-amul muqbil insha Allah sumna yawmat tasi, yake cewa in har shekara ta badi ta zo in Allah ya so, manzo Allah yace za mu azumci tara mu hada ta da gomar domin mu saba musu. Wanda yin hannun riga da Yahudu ko da ƴan musham wato karantarwa ce ta addinin Allah ta musulunci. So ake in sun yi yamma mu yi gabas, an gane ko? In sun yi kudu sai mu yi arewa. Don haka duk abin da suka zo da shi, to inda wato duk wani abu da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to fama yake sai ya saba musu. Anan da aka bashi labarin cewa ai ranar Ashura Yahudawa da ƴan mushin suna girmama ta, su ma yin azumin ta suke, su ma suna azumtar ranar Ashura. Manzon Allah sai yake cewa to in har Allah ya kai ni baki, manzon Allah yace zan azumci tara da goma domin na saba musu. Abdullahi dan Abbas yake cewa falam ya ati la'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shekara ta badin bata dawo ba, Allah ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Don haka sunna ne mu azumci tara da goma. Tara shine ake kira tasu'a, gomar shine Ashura. In baka samu ba yin tara, to karka bari gomar ya wuce ka. Gomar shine sakamakon duk wanda ya azumci wannan yini, Allah zai kankare masa zunubai na shekara wadda ta gabata. Amma yin tara da goma sunna ne kenan, domin a saba ma yau da su da ƴan musha. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa saba ma Yahudawan yana iya kasancewa kai tara da goma, ko kuma kai goma da sha ɗaya, kenan ka azumci yini gabanin ranar Ashura, ko kuma ka azumci yinin da ke bayan ta, kenan tara da goma ko goma da sha ɗaya. Sun kafa hujja da wani hadisi, illa kasancewar hadisin hadisi ne da'ifi, bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don haka ba hujja ba ne akan yin goma da sha ɗaya, sai dai ka yi tara da goma. Hadisin da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sumu yawma Ashura wa khaliful yahuda sumu qablahu yawman aw yawman ba'dahu, cewa ku azumci ranar Ashura, ku saba ma Yahudu, ku azumci yini gabanin ranar Ashura, ko kuma ku azumci yinin da ke bayan Ashura. Kenan hadisin da yazo akan yin goma da sha ɗaya wannan bai tabbata ba, hadisi ne da'ifi, domin a cikin sanadinsa akwai marwayci shine Abdurrahman ibn Abi Layla, shi kuma marwayci ne wanda yake sayyul hifz, wato yana da wato mummunan hadda. Kenan in aka ce Ibn Abi Layla, su biyu ne, akwai Abdurrahman ibn Abi Layla, akwai Muhammad ibn Abi Layla, ɗayan amintacce ne, ɗayan shi kuma da'ifi ne. Don haka a cikin sanadin wannan hadisi akwai wannan marwayci mai mummunar hadda, don haka bai tabbata ba, hadisi ne da'ifi. Don haka kenan tara da goma shine iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu istihbabi sawmi sittati ayyamin min Shawwal, an Abi Ayyub radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. Duk da cewa a wannan babi da ya gabata kenan ya kamata duk wani mai hankali mai lura ya san da cewa ranar Ashura ibada ɗaya takce aka farlanta mana aka shar'anta mana shine yin wannan azumi. Banda wannan azumi babu abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ranar Ashura, wanda zaka ji abubuwa da dama wasu malamai suna rabawa na wasu nafilfili, akwai wanda ake yi a lokacin hantsi, akwai wadanda ake yi tsakanin magariba da isha, akwai wadanda ake yi a cikin dare a ranar Ashura, da wasu addu'o'i na musamman addu'o'in ranar Ashura, hatta da ranar Ashura rubutun sha gare ta na musamman, abubuwa da yawa da suke wannan, da kuma maganar cewa rana ce ta cika ciki na canza ma wai iyali abinci a canza miya, wai duk wanda ya canza ma iyalin shi miya a ranar Ashura Allah zai yalwata masa a tsawon shekarar shi guda. Wannan dukkan su hadisai ne na ƙarya aka kirkira aka danganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sanya kwalli a ranar Ashura da shafar kan maraya a ranar Ashura. Duka zaka ji abubuwa da dama wanda an zo an kirkira su a ranar Ashura, banda wannan azumi babu abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Galibin su dukkan su hadisan ƙarya ne da aka kirkira, wanda kuma inda ke akwai waɗannan hadisai nan in ka koma irin su Tanbihul Ghafilin, littafin da ake kiran shi As-Samarqand, irin su Nuzhatul Majalis, irin su Rawdatul Fa'il, irin su Bada'u Zuhur, su Durratun Nasihin, su Ihya'u Ulumuddin, su Qurratul Uyun, dukkan waɗannan littattafai dama littattafai ne waɗanda malamai suka hazzara ɗalibai cewa a nisanci waɗannan littattafai domin alabce suke da hadisai na ƙarya. Da yawa hadisai na ƙarya sun wuce a lissafa a cikin waɗannan littattafai. Galibi a cikin waɗannan littattafai suke fito da waɗannan hadisai suna yada su a ranar Ashura. Banda wannan azumi babu abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yalwata ma iyali mun yi bayani ba su ɗaya ba su biyu ba, ba abu bane ba wanda yake banta da ranar Ashura. In Allah ya wadatar da kai a kullun ka yalwata ma iyalinka ba laifi bane, kuma haka Allah ya yi umarni. Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ubangiji ta'ala ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, ma'abucin yalwa Ubangiji ta'ala ya ce ya ciyar gwalgwadon yalwarsa. Duk wata fuska da Allah ya yi umarnin a ciyar, to in kana da yalwa to gwalgwadon yalwarka za ka ciyar. Misali in aka nemi cewa a taimaka, mai jika guda in ya fiddo dala 20 ya saka, kai mai jika goma kamata ya yi ka ciro jika guda, kai mai jika 100 kamata ya yi ka ciro jika goma ka saka, kowa bakin gwalgwadon yalwar zai ciyar. Ubangiji ta'ala sai ce wa man qudira alaihi rizquhu, wanda aka kuntata arzikinsa ma'ana talakka, Ubangiji ta'ala ya ce falyunfiq mimma ataahu Allah, shi ma ya ciyar daga abin da Allah ya hore masa bakin gwalgwadon kenan talaucinsa. Kuma haka can cikin suratul baqara Ubangiji ta'ala na faɗa alal musii qadaruhu wa alal mu'tiri qadaruhu. Dan haka kenan yalwata ma iyali bai keɓanta ba da ranar Ashura. Sannan kuma kasancewar shafar kan maraya shi ma bai keɓanta da ranar Ashura. A kullum ana buƙatar ka shahi kan maraya ka tausaya masa, kuma ba shafar kansa ba kaɗai ya kamata ka taimaka masa. Abin da ya shafi tufafi ko abinci ko kuɗin makaranta ko magani da abin da ya kama da haka. Kuma kar mu manta shi sanya kwalli ba sai ranar Ashura ba. Sanya kwalli abu ne wanda aka sunnanta shi musamman in ka zo kwanci, kwallin da ake kiran shi al-ismi, kamar yadda hadisi yana cikin Sunan Tirmidhi, haka a cikin Ash-Shama'ilul Muhammadiyya na al-Imam Tirmidhi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil ismi, ku da zinci sanya bakin kwalli, kwallin da ake kiran shi al-ismi. Manzo Allah ya ce domin yana ƙara gani, ma'ana yana kudda duk wata kwanza ta ido. sannan manzon Allah yace kuma yana tsirar da gashin ido, yana sanya shi ya toho wannan gashin da ido. To dan haka kasancewar abubuwa ne da dama aka zo aka kimsa su wanda kwata-kwata ba su da asali a cikin addini. Wannan azumi shi kadai ne abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ranar Ashura, kuma duk wanda yayi wannan azumi da kyakkyawar niyya Allah zai kankare masa zunubai na shekara wadda ta gabata. Sannan nan malam sai yayi babi wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin azumi shida wato a cikin watan Shawwal, azumin da ake kiran shi rakiyar wata kenan. Rakiyar wata shine anan malam yazo da hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man sama ramadana, manzo Allah yace duk wanda ya azumci wata na ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal, sannan ya raka shi da azumi shida a cikin watan Shawwal, manzo Allah yace kana kasiyamid daha, tamkar ya azumci zamanin sa, ma'ana tamkar ya shekara yana azumi bai aje ba. Duk wanda ya azumci wata na ramadan ya raka shi da azumi shida a cikin watan Shawwal, manzo Allah yace tamkar ya shekara yana azumi bai aje ba. Saboda ka'ida akun Allah subhanahu wa ta'ala alhasanatu bi ashri amsaliha, kyakkyawan aiki in bawa ya aikata Allah zai dinka masa shi so goma, kamar yadda ya faɗa man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun, a can cikin suratul an'am. Haka kuma ya faɗa a cikin suratul naml man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki Allah yace ya cancanci kwatankwacin wannan aiki so goma. To anan idan muka dauka azumi na Ramadan 30 ne ko 30 ba daya, to ka tabbata cewa ko 30 ba daya ka azumce shi, to abun Allah a matsayin 30 daidai yake, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaharani la yanqusani, manzo Allah yace watanni biyu ba sa tawaya, ba sa tawaya ba a wajen lissafi, a'a, domin a ka'ida a shar'ance wata yana yin nasa, ba sa tawaya ne a wajen lada, shine watan Ramadan da watan Zulhijja. Don haka wannan hadisi yana tabbatar da koda 30 ba daya muka azumci wata na Ramadan, to abun Allah subhanahu wataala a matsayin 30 yake. To wannan 30 kowace daya sai ka dinka ta su goma, goma goma su 30 nawa ne? 300. To sai ka raka shi da azumi shida a cikin watan Shawwal, wanda shiddan nan kowane ɗaya an dinka shi goma, goma goma su shida nawa ne? 60. 60 in ka hada ta da 300 ya zama 360 kenan, adadin kwanukan shekara. Tamkar ka shekara kana azumi baka ajiye ba. Don haka kuma shi wannan azumi na rakiyar wata jera shi ba sharadi bane ba, an gane ko? Amma an so mutum ya yi shi ana sallah cewa bayan an yi sallah sannan mutum ya dure, domin Allah yana yabo akan masu gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi, kamar yadda yake cewa fastabiqul khairat a can cikin suratul baqara da suratul ma'ida, kuma haka a suratul ali imran yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum al-aya, haka kuma a cikin suratul anbiya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin, a cikin suratul mu'minun ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, haka a cikin suratul hadid sabiqu ila magfiratin min rabbikum. A takaice waɗannan ayoyi yabo ne da jinjinawa Allah yake yi ga bayi masu gaugawa a cikin aiki na alkhairi. Don haka malamai suka ce an so ana sallah cewa daga Ramadan, in aka ce yau an yi sallah to washe gari mutum ya wuce da wannan azumi, an gane ku? Amma tare da cewa in baka samu yin haka kenan kafin watan ya mutu, ko da jefi jefi ne kayi, ɗaya ka huta kayi, biyu ka huta har ka cike wannan azumi shida. To duk wanda ya haka manzon Allah yace tamkar wato ya azumci zamaninsa. Anan akwai wauta ta wanda za a ce kayi azumin rakiyar wata, wai ya ce a daman ni ban tarihu shi ba, to me kake ni ka bar ma kanka lada wanda yake mai yawa ya kuci dan haka kuma ba sharadi bane ba kuma sai mutum ya cewa wanda ake bin shi bashin azumi bayani ba in ana bin ka bashin azumi na Ramadan abin da ya kamata a farko ka yi da biyan bashin da yake kanka sannan ka biyo baya da wannan azumi na nafila domin a farko abinda Allah ya fi so game da bawa shine ya kusance shi da aiki na farilla bayan ka kiyaye farilla sannan ka biyo baya da nafila amma koda ana bin ka bashi na Ramadan baya hana ka yin wannan azumi na rakiyar wata Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك